sashen Hausar Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfi da hashin gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 2 watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Akalla mutane 100 ne suka mutu sakamakon wani gocewar ƙasa bayan wani ruwa kamar da bakin ƙwarya. A jiya Laraba, Amurka ta cimma sabbin kamuwa da coronavirus 50 a wuni guda. A yau Alhamis ne ake sa ran cewa jami'an tsaron Amurka za su yi wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar bayani game da zargin da ake cewa Rasha na shirin kai hari akan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa a Afghanistan.
Kanin labaran kenan aka saurara, to cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wasu masu fyaɗe har 19.
Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda biyu fyaɗe, inda mai shekara 9 da kuma mai shekara 11 ya ba su kuɗi naira 50-50.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta dakatar da wani shugaban ƙaramar hukuma domin gudanar da binciken wani rikici da ya haddasa asarar rayuka. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tusli ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraice ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikata akalla 100 ne suka mutu yau Alhamis a wata mahakar ma'adinai da ke arewacin kasar Myanmar biyo bayan gocewar laka. An bada sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar Facebook ta 'yan kwana-kwanan Myanmar a garin Pakan. A garin Pakan ne mahakan suke haƙan ma'adinan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan. Yawancin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga al'ummomi ƙabilun da ke fama da talauci waɗanda ke haƙan ma'adinan da manyan kamfanonin haƙa suka bari. A karon farko a Amurka tun farkon ɓullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda. A sabbin alƙaluman da aka bayyana a jiya Laraba, jihar California ce ke kan gaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 9,740 bisa ga bayanin wani shirin bin diddigin COVID-19 da mujallar Atlantic Magazine ke tafi da shi. Sannan sai jihar Texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876. Jihar Florida ta kudu maso gabashi ta kasance ta uku da sabbin kamuwa 6,563, yayin da jihar Arizona ta kudu maso yammaci kuma ta rufe da sabbin kamuwa 4,877. Sauran jihohin da aka samu sabbin kamuwa da COVID-19 masu yawa a wuni ɗaya a jiya Laraba sun hada da Alaska, Georgia, Louisiana, North Carolina da Tennessee. Bayan waɗannan sabbin alƙaluman masu yawan kuma, an samu sabbin alƙaluman waɗanda aka kwantar a jihohi 8, inda Texas ta ba da rahoton kwantar da mutane 6,904 a jiya Laraba, lamarin da ya haifar da tashin hankali a ɗaya daga cikin jihohi mafi girma a ƙasar, inda wasu asibitoci suka kusan cika.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da ake fama da matsalar fyaɗe, 'yan sandan jihar Adamawa suka kame wasu masu wannan ɗabi'ar, kamar yadda za ku ji daga wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Wanda suka shiga komar ta jami'an tsaro sun mahad da wasu masu fyaɗe 19 da kuma wasu mutum 4 da ake zargi ma suna luwaɗi. Baya ma dai ga maza, cikin wanda aka kama suna fyaɗen ko har da mace guda. Kuma da yake nuna wa manema labarai wanda aka kama, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Olumbenga Adeju ya nuna takaicinsa ne game da yadda yanzu cin zarafin mata da ƙananan yara ke ƙaruwa a jihar Adamawa. Batun da ya ce ko dole ne ma a tashi tsaye. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin nuna 'yan sandan jihar Adamawa, ya kwamin ƙarin haske game da waɗannan masu fyaɗen da kuma 'yan luwaɗin da aka kama.
Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda biyu fyaɗe, inda mai shekara shekara da kuma mai shekara 11 ya ba su kudi naira 50-50 domin yayi fade da su, sannan kuma an yi nasara yayi fade da su din, amma dukan wayanda aka yi fade da su muka garzayo da su zuwa asibiti inda likitoci suna musu jinya na musamman. Sannan akwai daga cikin mutane guda 5 in ka gansu suna nan tare da mace a cikin su. To ita wannan mata ita ce sanadiyan da ta kirawo wata kawarta inda ya yi mata yaudara da taraka ta zuwa wurin saurayinta. Ita kuma cikin yadda da mutuntawa taraka ta, ashe ma hadin baki ne da saurayinta ne na kawo mata kai ta domin a yi mata fade. Kuma ya ta dauke ta suka je har wani wuri a nan Gerio, karamar hukumar Yola ta Arewa, inda saurayin ita kawarta ne sai suka kirawo samarai kamar guda 9 inda dukan su sun yi amfani da ita da karfin siya. To wannan abu ne wanda bai yi mata dadi ba kwarai da gaske, nan take ta gaya ma rundunan yan sanda inda muka dauki matakai na gaggawa, sannan muka kama maza 4 da kuma ita, tunda ita ce suka yi hadin baki domin su yi mata wannan fade. Har ila yau kuma za ka ga mutane 4 wanda su kuma an kama su ne sanadiyan yi ma yara kanana ludu, domin akwai sun yi ma wani yaro mai shekara 7, sannan sun yi na majunan su kuma wannan ludu da suke yi. To har ila yau dai ba za mu taba bari ba, kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba, za mu shiga ba da kama wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa domin mu gurfanar da su gaban kore.
To kuma wanda aka kama za su ce game da abubuwan da suke aikatawa?
Sunana Musa Ibrahim, akan ludu. To ni dai amini ne, kuma da aka mini ya yi shekara 2 da ya wuce, sai ina kallon wani film, wani yaro yana zaune kusa da ni, sai na rungume sa muna kallon, sai na fara masa ta gaba, sai ya ce bari ya juya ta baya in masa ko zai fi dadi, na ce bismillah ka juya. Haka ne abun ya kasance, kuma ni ma lokacin da muna kallon, lokacin da na rungume sa, sina tuna da abin da aka mini shine ne, sai na masa shine aka hada da sarkin matasa na garinmu, shine shi kwai aka min duka, aka yi station na kwana, aka kawo ni nan.
Sai shine akan abun da ya faru akan wata yarinya, shine mun je mun tafi, na raka ta na tafi da ita, na kai ta ramin da zan bar ta tafiya na, na yi tabbata mai a tsaye ne. Amma
ita ma dai mace da ke cikin waɗannan yan fadin ta ko bane irin rawar da ta taka,
sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din, sai suka kai ta ta bakin gaba, da sun kai ta ta bakin gaba kenan, shine sai kuma sai na gudu, sai na sake na je, sai ɗayan yaron sai ya kama ni, ya rike kondom a hannunsa, wance ɗin an yi aiki da shi, da an ya zo sai suka ɗauke sai suka kai ni wani kurmi, shi yaro ɗaya ɗin kenan, ɗayan kuma yana rike da wuka, ɗayan kuma ba rike da wuka, a gujen sai suka je suka fara ni, suka fara amfani da ni.
Kamar yadda ma'alƙaluma ke nunawa, yanzu cin zarafin mata da kuma ƙananan yara ta hanyar fyaɗe na ƙaruwa ne, batun da manazarta ke ganin fa dole ne ko a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauki da wasu ƙarin labaran.
Jami'ai a kasar Mexico na kokarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan kwaya da ke yankin tsakiyar kasar a jiya Laraba, inda suka kashe mutum 24, wasu da yawa kuma suka jikkata a garin Irapuato. Pedro Cortes, sakataren tsaron jama'a a garin na Irapuato, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP waɗanda ake zargi sun kwantar da jama'a a ƙasa ne, sannan suka buɗe musu wuta kuma suka gudu a wata jar mota. Cortes ya ce waɗanda abin ya shafa suna laɓe ne a ɓangaren cibiyar da ba a yi wa rajista ba, da ƙananan masu safarar kwayoyi ke fakewa yayin da suke gujewa gaggagaggan masu safarar. Da yake mai da martani, shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ba zai yarda gwamnatin shi ta fada cikin rudani da rashin doka ba. An kai harin ne a jihar Guanajuato da ke arewa maso yammacin birnin na Mexico, inda gungun 'yan safarar kwayar na kungiyar Jalisco ke haddasa fada. Ba a tantance ko waɗanda suka kai harin na jiya Laraba na da alaka da wata haɗaɗɗiyar kungiya ba. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Rasha sun amince da wasu sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar, ciki har da na ba da damar yiwuwar shugaba Vladimir Putin ya kasance a kan mulki har sai shekara ta 2036. jami'an 'yan adawa da masu sa ido akan zaben masu zaman kansu sun bayyana shakku akan sahihancin zaben wanda aka kammala jiya Laraba. Suna kafa hujja da wasu zarge-zarge ciki har da cewa an samu fitowar masu kada ƙuri'a na bogi fiye da kima a wasu yankunan. Ba za mu taba aminta da wannan sakamako ba, in ji ɗan jami'iyar adawa Alexei Navalny. A nasu bangaren, jami'an zaɓe sun ce an kada ƙuri'a cikin sahihin yanayi. Putin, ɗan shekaru 67, ya jagoranci ƙasar ta Rasha a matsayin shugaba ko firaminista na tsawon shekaru 20. Wannan sauyi zai ba shi damar sake tsayawa takarar shugabanci na wa'adin shekaru 6 sau biyu bayan ya kammala wa'adin da yake kai a shekara ta 2024. Daga ƙarshe, ƙasar Colombia ta ce ta kama ƙwayar hodar Iblis ta kokin mai nauyin tan 7.5 wanda kiyasinta ya kai dalar Amurka miliyan 286 a wani sammami na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaron ƙasar Carlos Holmes Trujillo ya faɗi cewa an kame kokin ɗin ne a cikin jirgin ruwan ƙasar ta Colombia kusa da Panama. Trujillo ya ce an yi safarar ƙwayar ce ta wajen gwamutsa ta da kayan gine-gine a jirgin da ya taso daga tsakiyar birnin Cartagena suka nufi gaɓar ruwan Colon da ke Panama. Babu wani labarin kame da aka yi nan take. Duk da cewa Colombia na kan gaba wajen yaƙi da safara da kuma ta'ammali da ƙwayoyi shekaru da dama, amma ƙasar tana daga cikin manyan ƙasashe masu samar da hodar kokain a duniya.
Labaran duniya kenan aka tura daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Yau bayan wani rikici da ya sanadiyar asarar rayuka, gwamnatin jihar Bauchi ta dakatar da wani shugaban karamar hukuma domin samun damar gudanar da binciken hakikanin abin da ya faru. Abdulwahab Muhammad Garika.
Idan za a iya tunawa dai, a ranar Litinin din wannan mako da muke ciki ne aka samu yamutsi a ƙauyen Maluje da ke ƙarƙashin gundumar Zadawa a ƙaramar hukumar Misau kan batun fitar da butali wa makiyaya da ya haifar da tunzuri. Wanda ya sanadiyar rasa rayuka da kuma illata wasu mutanen da dama. Kan hakan ne gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamiti mai mutane 13 a ƙarƙashin iya komodo Tijjani Babugama mai ritaya domin ya binciko gaskiyar lamarin.
Mun zauna mun tattauna a wannan majalisa bisa wannan itilaki da ya faru da mu, wanda ya faru a ƙasar ƙaramar hukumar Misau a garin Malunje a Zadawa ward district, wanda aka samu rasuwa ko rashin rai na mutane 9 ko mutane da yawa sun ji rauni bisa wani tattalaki da aka samu akan rashin jituwa akan gonaki da kuma wajen kiwo. Wannan abu ya faru tsakanin Fulani ne da Fulani da kuma mazauna wurin. To mun tattauna mun ga cewa akwai gibi mai girma sau ta bayan wanda ya kawo wannan, saboda haka mun dakatar da shugaban garin hukuma da shi da mataimakinsa da sakatarinsa wanda ake tsammani suna da hannu na wajen ba da wayannan filaye wanda ya kawo rashin rayuka a wannan garin hukuma. Kuma mun samu cewa su kansu sarakuna na wurin su ma suna da hannu, amma ba mu tabbatar ba. Shi yasa za mu kafa kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin iya kuma Tijjani Gamawa da kuma sauran makarrabai wanda za su zauna su yi sati 3 su dudduba su karbi shaidu daga wajen mayarci Allah da sauran jami'an tsaro don a kawo mana dalili abin da ya faru ya kawo wannan kasuwan
nan. Majalisar Dokoki na Jihar Bauchi kuma shugaban marasa rinjaye Bako Jali Bobo ya ce majalisar ce ta ba da umarnin dakatar da shugaban karamar hukumar da sauran makarabansa domin a samu sararin gudanar da bincike.
Wannan yana da gaske recommendation da muka bayar sabili da
majalisar
yawa mun zauna mun yi ittifaqin cewa kowane problem yana da sila. So an samu little lapses daga administration na local government, kuma idan kana neman maslaha dole ka nemi me problem din ka samu ka samu maslaha so samun maslaha mu shine sai sun bada guri ai kikkiawan bincike saboda a gano su waye suke da laifi a cikin wannan al'amari
wato dai ba koransu akai ba
an dakatar da su ne don ai bincike
shugaban committee binciken air commodity janiba ba gamawa
alhamdulillahi wannan babban nauyi ne kuma muna tabbatarwa da jama'a da kuma jar Bauchi dukkan abubuwan da zamu yi shi bisa doka da oda zamu yi adalci a dukkan abubuwan da zamu
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki na wannan makon zamu waiwayi wani batu ne dake ciwa jama'a tuwo a ƙarya kuma ya jefa al'umma cikin firgici wato fiyade a watan Yuni babban sanatan ɗan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya bayyana cewa mata 717 ne aka yi wa fiyade cikin wata biyar a Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Mayu shekarar da muke ciki wannan kalamai na sanatan ɗan sanda na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan aka yi ta samun rahoton matan da aka yi wa fiyade a sassan ƙasar daban-daban al'amarin da ya zaburar da mutane da dama har da kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam ganin yadda al'amarin ya dau hankalin jama'a shirin lafiya uwar jiki ya kalli al'amarin ta fuskar kiwon lafiya inda na zanta da Hajiya Saratu Garba Abdullahi malama a jami'ar Bayero ta Kano wanda yanzu haka take nan Amurka tana karatun digirgir kan harkar jinya wato nursing kuma yar gwagwarmaya akan kwato wa yara haƙƙin su to na fara da tambayan ta ko yaya girman al'amarin fiyade yake
to matsala ta fadi matsala ce wanda zan iya cewa ta kai inda ta kawo matsala ce wacce take tana cikurkuɗa zuciya tana kuma ragargaza zuciya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa musamman a yan kwanakin nan zan iya cewa a waɗannan lokutan abubuwa sun kai makura sun kai sun kawo bisa ga al'amarin fiyade sannan abin da yafi tayar da hankali abin da kuma yafi girgiza tunanin dan adam shine yawanci waɗanda suke ake yi wa wannan fiyade zaki ga cewa yara ne ma kanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba ne daga cikin su wanda muke kan wani kokari akan ta ita ce yarinya yar wata uku a duniya da aka yi wa fiyade to wannan al'amari ne wanda kwata-kwata hankali ma ba zai dauke shi ba domin wani abu ne wanda kwata-kwata ko a tarihi a baya a kasashe na waɗanda suka kai suka kawo wajen rashin arziki da rashin kyautawa ba mu ga irin haka ba saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ya girgiza tunanin kowa kuma ya zaburar da mutane domin a tashi a ga cewa an yi yaki da wannan abu fiyade din nan yana faruwa a yau da gobe da koda yaushe misali a yau zaki ji labari an yi fiyade annan misali a ce an yi fiyade a jihar Kano kafin dare yayi sai ki samu rahoto cewa ga wani can an yi shi a jihar Kaduna ga wani can an yi shi a jihar Bauchi ga wani can an yi shi a jihar Plateau da sauransu kuma karki tsammanin cewa fa waɗannan abubuwan wai kaman misali a jawahin nan zaki ga abu ne wanda ake yin sa a kwaya ɗaya biyu ko uku a wani lokacin sai kiga a rana ɗaya an miki rahoto na cewa an samu wannan fiyade na kananan yara misalin kaman guda uku ko guda hudu ko ma fiye da haka
to hajiya tunda shirin namu na lafiya uwar jiki ne bari mu mafi mai da hankali game da irin illar da wani irin hali ake shiga da zaki bayyana wa masu sauraro to illar da wanda aka yi wa fadi yake shiga game da lafiyarsa zan iya cewa illar kashi biyu ce akwai ta bangaren lafiya ta jikin mutum akwai kuma ta bangaren lafiya ta kwakwalwar mutum misali waɗanda aka yi fyaɗe musamman yara waɗanda suke ƙanana ne masu ƙananan shekaru yawanci halittunsu a raunana ne kuma ma'ana halittunsu ba su gama yin ƙwari ba to za ki ga cewa yawanci idan an yi wa irin waɗannan yaran fyaɗe yakan zama sanadi na jikkata ta wani ɓangare na jikinsu zai kasance sun samu matsala sosai wanda za ki ga yawancinsu ma matsalar ta kasance tare da su ga baki ɗaya rayuwarsu ma'ana abu ne wanda ba ma a iya gyarawa sai dai a ce ban dai a ɗan tattaro nan kawai dai mutum ya yi ya mutum zai ci gaba da rayuwa a haka wannan ina miki misali kaman na yara ƙanana kenan wanda suke suna da halittu wanda ma ba su da ƙwari ko kuma halittunsu ba su kai matsayin ƙwarin na babba ba akwai abin da ya shafi yawanci za ki ga musamman a kesa da muke samu yanzu za ki ga yawancin yaran da aka yi fyaɗe sukan samu matsala ta yoyon fitsari sukan samu wa'ansu za ki ga wurin fitsarinsu da wajen duburansu ma ya haɗe suna ta yoyo haka na fitsari da na bayan gida da sauransu ba'ada nan kuma akwai matsala da ta shafi maybe ciwo da ake ji musu a wurare da dama ta inda aka yi wannan fyaɗen wannan shine kamar abin da ya shafi lafiyar jikin mutum kenan a bangaren kuma abin da ya shafi lafiya ta kwakwalwar mutum ina iya cewa kaman wannan yanayi na fyaɗe idan aka yi wa mutum yakan zama kaman yana masa barazana a cikin rayuwarsa barazana a cikin kwakwalwarsa ta inda cewa baya samun nutsuwa kwata-kwata ta yin wani al'amari na rayuwa face sai yana cikin wannan damuwar da firgici na wannan abin da ya faru misali a wata ƙungiya da muke da ita a ranar asabar mun yi wata webinar ban san yadda ya webinar da Hausa ba mun yi wata webinar wanda a cikin waɗanda suka yi magana a webinar nan har da akwai wata baiwar Allah da ita ma an mata fyaɗe ne a baya shekaru da suka wuce wanda daga baya ta fito ta nuna har ta yi asasa wata ƙungiya wacce take taimakawa waɗanda aka yi wa fyaɗe mata to a wannan lokacin take faɗar wannan maganganun take cewa shi fa fyaɗe idan aka yi maka abu ne wanda yake zama a cikin kwakwalwarka har ƙarshen rayuwarka misali tace ita tun da lokacin da aka yi mata wannan fyaɗen har a zuwa ranar asabar da take mana bayani tace tana kan waɗansu magunguna wanda da shi ne kawai yake taimaka mata ya sassauta mata damuwa da firgici da yake cikin kwakwalwarta to wannan babba ma kenan misali kuma ga waɗanda yara waɗanda suke sun kasance masu ƙananan shekaru su ma wannan abin yakan faru da su su kasance a cikin firgici wani lokacin har abin yakan taɓa hankalinsu ma gabaki ɗaya.
To Hajiya yaya bangaren iyaye kuma iyaye sukan shiga wani yanayi ne idan aka ce yau gashi an yi wa yarka fyaɗe ko ɗanka
a bangaren kuma iyaye musamman iyaye mata da wannan abu yake samun ƴaƴansu su ma sukan kasance a cikin wani irin firgici da wani irin yanayi na rashin daɗin kwakwalwa da kuma damuwa da sauransu wanda zaki ga yawancin su har sukan samu ciwo na damuwa musamman kaman irin ciwo na depression ko kuma ciwo na anxiety dalilin wannan fyaɗe da aka yi to a baya akan samu yanayi da za a ga cewa idan aka kai mai fyaɗe asibiti sai a ce sai an je an taho da ɗan sanda ɗan sanda ya rubuta report sannan a zo a karɓi wanda aka yi wa fyaɗe
an samu sauyi ne daga wannan wancan lokacin zuwa yanzu da abin ya dada karuwa? A ba samu wani sauyi ba tunda kasancewar shi fiyare din nan kaman shi ma laifi ne mai zaman kansa crime ne, to saboda haka dole ne idan aka samu wanda aka yi fyaɗe aka kai shi asibiti dole sai ya an samu zuwan jami'in tsaro. A daɗin saboda 'yan sandan ne kawai muke da shi, so za a ce sai 'yan sanda ne kawai za su je, to amma yanzu musamman kin ga muna da sauran jami'an tsaro kaman banda 'yan sanda, muna da 'yan civil defense, muna da 'yan hisba da sauransu. To matuƙar jami'in tsaro ne in ya tafi da su zai wakilci ma'aikatar tsaro domin ya kasance an ya zama cewa shi ne yake sa ido a wannan lokacin, yadda za a yi samu a karɓi wannan mara lafiya a asibiti a duba ta ko a duba shi, suna tabbatar da cewa an yi faɗin shi, kuma sai ya je shi ya rubuta abin da kenan sai ya sanar ya saka a file sai a ci gaba kuma da case din.
To masu sauraro, a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. To ba a nan tattaunawar tamu ta tsaya ba a tara mako na gaba domin rorawa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, musamman ma ita Hajiya Saratu Garba Abdullahi da ma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Gai da Aishatu. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito daga Husaini Abba Dambam, jihar Bauchi, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Ya ce ba ma goyon bayan dakatar da yunkurin ɗaukar matasa 774 aiki sakamakon rashin jituwar da aka samu a tsakanin 'yan majalisu da ƙaramin ministan kwadugo. A saboda haka muna fatan shugaba Muhammadu Buhari ba zai fasa wannan anniya tasa ba, ko ana ha maza ha mata. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Amadu Abasha Mashina da Kawu-Kawu Maigoro Kumsa, suka ce baki ɗaya assalamu alaikum murya Amurka. Suka ce a gaskiya mu al'umman Najeriya mun yi Allah wadai da ƙarin kuɗin man fetur akan kowace lita da gwamnatin ƙasar nan ta shugaba Muhammadu Buhari ta yi, don hakan zai sake jefa rayuwar jama'ar ƙasar musamman talakawa cikin kunshi da ta gayyara. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo talakawan Najeriya sauƙin rayuwa. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ɗan mutum mai da Aminu Kano mai da Garko da Sanusi mai Rake mai da suka ce baki ɗaya assalamu alaikum murya Amurka. Suke da ci gaba da cin zarafin 'yan jaridu tare da hana su albashinsu. Da gwamnatin ƙasar nan ke yi abin takaici ne ƙwarai da gaske ganin yadda suke faɗi tashi wajen kare haƙƙin al'umma da suke yi. Da fatan za mu gyara don ba su kulawa kamar kowane ma'aikaci. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce assalamu alaikum biyu Hausa. Ta ce ga dubin gaisuwa ta zuwa ga Aunty Grace Alheri Abdu da Murtala Faruk Sanyinna da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da baba gana Alhaji Nushiya Washakal da Hannatu Usman Kasim Iringim na Arewa da diyarta Aisha Huraira Usaini Dangote. Da fatan kowa na lafiya. Mun gode sashen Hausa na murya Amurka.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ma'aikata akalla 100 ne suka mutu yau a Zamis a wata mahaƙar ma'adanai da ke arewacin ƙasar Myanmar biyo bayan gocewar laka. An ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar Facebook ta 'yan kwana-kwanan Myanmar. A garin Pakan ne mahaƙan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarika makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan. A karin farko a Amurka tun farkon ɓullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda. A sabbin alƙaluman da aka bayyana a jiya Laraba, jihar California ce ke kan gaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 970,040 bisa ga bayanan wani shirin bin diddigin COVID-19 wanda mujallar Atlantic Magazine ke tafi da shi. Sannan sai jihar Texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876.
Masu sauraro a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma shirinmu na dalilin misalin karfe 9:30. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya jira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin. Ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta yi gabatar da shirin da kuma Julia Vasgresham wanda ta bada umarni ga ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal da shirin na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.